the total number of the murders since October 7th reached 5,791.
Daga ranar 7 ga watan nan na Oktoba, adadin waɗanda suka mutu a Gaza sun kai 2,791, inda ciki ma akwai yara 2,360, mata 1,421 da kuma tsoffi 217, inji jakada Shawesh a taron manema labaru a ofishin jakadancin Falastinu a Abuja.
While 16,297 citizens sustain a various level,
Falastina 16,297 sun samu raunuka daban-daban, inda fiye da 2,000 karkashin rugazazzun gine-gine da ake ta faman ceto su. Abdullah Shawesh ya zayyana gwagwarmayar da suke yi ta neman kwatar ƴanci ce ba faɗan addini ba ne, kamar yadda ya ce musamman wasu mabiya addinin Kirista a Najeriya ke ɗaukar Falastinawa matsayinsu na Larabawa dun musulmi ne. Alhali suna da mabiya addinin Kirista don cikin hare-haren Isra'ila ma ta ruguza wata tsohuwar majami'a mai tarihi a Gaza. Shawesh ya kara da cewa kamar yadda kasashen Afirka suka yi gwagwarmayar samun ƴanci daga ƴan mulkin mallaka, haka nan Falastinawa ke yunkurin samun ƴanci da yace sun rasa tun 1948.
The aid truck that entered to Gaza constitute only 3% of the daily rate of
Jakadan ya ce dukkan agajin da ake shigowa da shi Gaza daga mashigar Rafah ta Masar ba su fi biyan bukatar kashi 3 cikin 100 na jama'ar Gaza ba. Shawesh ya ce Najeriya na da gagarumar gudunmawar da za ta bayar wajen ciccibar neman ƴancin Falastinawa. Yana mai gode wa ƴan Najeriya da irin goyon bayan da suke ba wa ƙasarsa, da aka tambaye shi ko Hamas ba ƴan bindiga ne masu saba doka da oda ba. Jakadan ya ce gasa a Falastinawa aya a hannu ya kawo kafuwar Hamas a 1987, inda ba ƙungiyar gabanin nan tun mamaye yankin Falastinawa. Azantawa da nayi da shi sakataren kungiyar Kristoci ta Najeriya rashin arewa ta tsakiya Pastor Simon Ayers Dolly ya ce nuna tsana ga Falastinawa don bambancin addini ba daidai ba ne.
Abubuwan da ke faru a ƙasar Urushalima da Gaza da mai kyau ba ne. Jama'a da yawa ake ta kashewa dare da rana. Waɗansu ba su sani ba, suna cewa wannan rigima na addini ne ko kuma na kabilanci ne tsakanin Jew da Falastina ko kuma tsakanin Muslim da Krista. Ba haka ba ne. Urushalima musulmi suna 18.1%. Christians suna 1.9%, Jews suna 73.6%. Duka wannan da abin addini ne, faɗa ne ake yin saboda tattalin arziki da kuwanci.
Hakika, tattaunawa da ma muhawara mai zafi kan halin da ake ciki a Gaza na daga manyan darussan da ƴan Najeriya ke wuni su tashi da shi, inda wasu ra'ayinsu kan zo iri ɗaya, wasu kuma su tashi dutse hannu riga ko su yi harshen damo. Nasiru Adamu, Kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.